Autawaziru kukeji mwale
Beats are his brother
Agaskia Zansu kisawara Rini gimbia Kibani ereda Mana zayana Abinda kira Inana ayana Idanda kiso Zamu gigina Nasu kine Tungazu chia Tasamu kamara Kipayu ya anata Kibani so Kariki jingine Tazo garanya Zana adana Rashin kikam sai hanani barci ko za na kwanta sai dai na kwanda ku Baby, na baby, na, masoya.